kuma kula da kallon kafa ta duniya FIFA ta fitar da jerin jadawalin sunayen masu horar da ƴan wasan kallon kafa na duniya wanda za su fafata wajen fidda zakara a tsakaninsu wanda ya fi ƙwarewa wajen koyar da ƴan wasa a fannin na kallon kafa musamman bangaren maza. Bisa tsari duk ƙarshen shekara ana fidda wannan gwarzo wanda ake masa da laƙabi Best FIFA Men Coaches of the Year, inda a wancan shekarar aka zaɓi Claudio Ranieri tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City a matsayin wanda ya lashe a shekarar da ta gabata. A cikin jerin sunayen da FIFA din ta fitar akwai mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Zinedine Zidane, wanda ya lashe gasar UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 ta La Liga na ƙasar Spain da kuma Club World Cup duka a shekara ta 2016 zuwa 2017. Sai mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Jose Mourinho, wanda a shekararsa ta farko a ƙungiyar ta Manchester United ya lashe kofuna har uku wanda ya hada da Charity Cup da Carling Cup da kuma European Cup duka a shekara ta 2016. Akwai kuma mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Antonio Conte, wanda ya lashe gasar Premier ta ƙasar England na shekara 2016 zuwa 2017 da dai sauran masu horar da ƴan wasa wanda suka yi hazaka a bana, inda ake sa ran cire sunayen mutane uku wanda za su fafata a ranar ƙarshe wanda za a bada wannan kyauta, wanda ake tsammanin za a yi shi a ranar 21 ga watan Agusta na shekara 2017 ko kuma ranar 7 ga watan Satumba na shekara 2017 da muke ciki. Daga hukumar FIFA kuwa za mu dawo kasar Spain ne, a kasar Spain din a yau duk Juma'a 18 ga watan Agusta na shekara 2017 za a fara gasar cin kofin La Liga na shekara 2017 zuwa 2018, inda a yau din kungiyar ƙwallon kafa ta Leganés za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Alaves, wanda su za su buɗe wasan da misalin ƙarfe 7:15 na yammaci agogon Najeriya. Sai kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia da za su fafata da Las Palmas da misalin ƙarfe 9:15 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. Haka abun yake a kasar Jamus ta bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich za su karɓi bakuncin Bayer Leverkusen da misalin ƙarfe 7:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad.